a yi hakuri tunda har gwamnati ta fito ta ce tana so ai sulhu a zauna ai sulhun nan a bawa gwamnati lokaci
bai kamata gwamnati ta zura ido talakawa na kashe junan su ba talakawa na sace ma junan su dukiyoyi da sauran su ba ana ma juna ta'addanci
ni Maryam ina goyen bayan zanga zanga amma Salmana
kawai idan zanga zanga ita ce mafita kawai ayi kar talaka ya kura da zanga zanga a Najeriya har sai an bashi right in shi
A lot of people are suffering, a lot of people are dying.
To ra'ayoyi mababanta daga 'yan Najeriya da ke zaune a sassan Turai zuwa gabas ta tsakiya kenan. A game da gagarumar zanga-zangar kan matsin rayuwa da aka soma a tarayyar ta Najeriya a ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki da kuma yawan al'umma nahiyar Afirka. A Faransa inda ake da ɗimbin 'yan Najeriya. Wasansu dai sun nemi abu sahu a gudanar da zanga-zangar don jan hankalin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Sai dai masarautar sarkin Hausawan bata amince da buƙatar hakan ba, saboda wasu dalilai da bata kai ga bayyana muryar Amurka ba. Shi kuwa shugaban 'yan ƙabilar Ibo, kuma jigo a ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Jamus, Chief Ojedu Ambrose Uche Alphonsus, na ganin halin ƙuncin da ƙasar ke ciki. Abu ne da bai kamata a kauda kai ba.
A lot of people are suffering, a lot of people are dying.
Yace, jama'a na mutuwa an shiga cikin halin matsi, kuma dole ne a haɗa hannu da gwamnati da talakawa a nemo mafita, ba kamar yadda aka saba kauda kai daga matsalolin ƙasar ba.
‘Yan
Najeriya dai da ke bibiyan al’amuran da ke gudana a ƙasar, da dama sun yarda cewa matsin rayuwar da jama'a ke fama wani abin tashin hankali ne. Da aka jima ba a ga irinsa ba.
Sunana Maryam, ɗaliba da ke karantar likitanci a nan ƙasar Cyprus. Mutanen Najeriya suna cikin mawuyacin hali, duba da yanayin rashin tsaro, yunwa, tsadar rayuwa, faɗuwar darajar naira da tashin kuɗin man fetur.
Sai dai kuma akwai buƙatar a kai zuciya nesa, in ji ɗalibi Nura Ilyasu Gagarawa, da rikicin yaƙin Sudan ya tilasta masa koma karatu a ƙasar Cyprus.
Saboda wani lokaci ita musiba a kwance take ba a san menene kafin ta taso ake iya control ɗinta amma idan ta riga ta taso to babu wani wanda yake da iko da ita ko kwana-kwanan nan ga irin Sudan nan Sudan sun tsinci kansu a irin wannan yanayin mu muna Sudan lokacin to Sudan yanzu ta riga ta lalace yanayinsu na baya suke so su koma ma amma abin ba zai yi ba ko da an riga an dakata da faɗa da me da ake yi a Sudan nan da shekara 20 ma Sudan ba za ta koma yadda take ba to ba ma fatan Najeriya ta zama irin wannan Allah ya dawo da ƙasar mu martabanta
da haka ne kuma Dr. Abdulrahman Sani Yakubu shugaban sashen Hausa na haramin Makka a ƙasar Saudiya ya ƙara yin kira yana mai cewa ƴan ƙasa su yayyafa zuciya ruwan sanyi
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka haɗu da shugabanni masu san kai masu fifita kansu akan talakawa kada kai musu bore kada kai fito na fito da su haƙinka da ke wurin su to ka roki Allah tabaraka taala ya kwatar maka ba zanga zanga zaka yi ba duk idan ka bi zanga zanga da aka yi ma a kwanaki kwanakin nan tunda kasashen Larabawa da zanga zanga da suka yi duka sauran abubuwan zaka ga mafi yawa suna haifar da wato yakin basasa ne wanda ba mu fatan haka
ba mata garba baba muryar Amurka daga birnin Bonn Na tarayyar Jamus.